bani da kowa
ka bani kishirwa
ka bani gazawa bada dan sanki nake ki gane muradaina inda nayi jingina kallon ki nake ki damke mukamaina
inda nayi karda madan barkar ce ya shafe misalaina a dan zaman layo ma kallon ka nake da wanke idanunna
aba mijini ya taken ki nake
din duniya ta taka
zami iki ya sunan ki take
ka lafiya dan ka
a galayen gardama bayan ki suke
ka sai in ga karshen dan
bi kan ladin duniya dai dan ki nake
I was